ta waziri kuke jimanan matan arewa matan arewa matan arewa matan arewa masu adam burgewa sun yi kalar nuna awa matan arewa idan nazo Kaduna garin Gwamna Kaduna da mata masu adan nuna awa idan naje Abuja birnin tarayya Abuja da mata masu ajin burgewa idan naje Kanan Dabo naje garin Kano Kano da mata masu adan burgewa idan naje garin Bauchi Bauchi da mata sannan ga mata masu adan burgewa idan naje garin Yobe sai na zabe Ayoba da mata masu adan burgewa idan naje Jigawa matan Jigawa suna san al'umma sannan sun burgewa idan naje jahar Gombe ince matan Gombe mutanen Gombawa masu adan burgewa idan naje Adamawa mata kyawawa gafura ga nono masu adan burgewa idan naje Maiduguri anan zan sha kamshi sannan kuma ga mata masu shigar burgewa idan naje Taraba inace Taraba Taraba akwai mata kuma sannan kyawawa idan nazo Katsina dan dole anan in tsina dan matan Katsina suna da halin burgewa idan naje Zamfara jahar Zamfara yan matan Zamfara suna da halin burgewa idan naje Sokoto jahar Sokoto anan da mata sannan kuma kyawawa idan naje garin Kebbi nace birnin Kebbi suna da mata sannan kuma kyawawa mu gangara Naija matan Naija suna san junan su sannan kuma kyawawa mu gangara Nasarawa matan Nasarawa bikin ku sai da yawa sannan kyawawa mu gangara birnin Jos ina matan Jos masu ado kyawawa sun yi kalar burgewa na koma can kogi nace birnin kogi a kogi akwai mata sannan kyawawa akwai Aisha Buhari matar Baba Buhari matar shugaban ƙasa ta gatan arewa akwai matar Elrufa'i Hajiya Ummi Elrufa'i matar gwamna na Kaduna hasken arewa akwai matar Bagudu ita Zainab Bagudu matar gwamnan Kebbi mu ce miki hasken arewa akwai Rashida Yahaya matar Yaya Bello mu ce matar gwamnan Kogi kin zama hasken arewa akwai Aisha Matawalle matar gwamna Matawalle matar gwamnan Zamfara ce miki hasken arewa ina Mariya Aminu waziri ita Mualle gwamnan Sokotawa ce miki hasken arewa ina Hadiza Bala Usman Hadiza Bala Usman Port Authority kenan kin zama hasken arewa ina Zainab Shamsuna minista ta kudin nan Zainab Shamsuna ce hasken arewa in gaishe ku